أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. يا أمة الشك اذرينا بهذا المحضر، والتعظ فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر. بايعك. السلام عليكم ورحمة الله. قرأت أمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ذا متاشي أين
باب صلاة الاستسقاء،
بابي أكن صلى الرواني من شاير وتباب لي في idan ruwa ya jinkirta a taru a yi sallah domin sababin nan. An fahimta? Ta ɗaya daga cikin salawatu sabab, sallolin da ba a yin su sai don wani dalili. Allah ya sa an gane. Haka ga sallar gawa ita ma tana daga cikinsu. Sababinta shi ne ce mutane su cutu da fari da yankewar ruwa ko ƙafewar rijiyoyi ko bushewan ƙoramai da sauransu. To, bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Da sunan Allah, rama mai jin kai.
Babu salatul istisqa.
Babu akan sallan neman shayarwa, wato roƙon ruwa.
Abdullahi bin Zaid.
Daga Abdullahi dan Zaid dan Asim.
Bin Asim al-Mazani.
Dan Asim al-Mazani.
Radiyallahu anhu qala.
Allah ya darshi yace.
Faraja Annabi sallallahu alaihi
wasallam. Zan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito.
Yastasqihi.
Yana neman shayarwa daga fari.
Tawajjaha ila qiblati.
Ila al-qiblati sai fuskanta al-qibla. Yayi ta'addu'a.
Wa hawwala ridaahu.
Ya juya mayafinsa.
Kuma sallar rak'a.
A tuance wannan juya mayafin da yayi. Ya juya ne domin farin mai juya. Shine kaman ka juya mayafinka.
Na'am.
Da kuma tabaibai.
Na'am.
Kamar da zaka ga wasu an fita ruwa suna juya kaya.
Na'am.
Ka gare?
Na'am.
An juya ne domin shi ya barin ya juya. Tafa'uli ne ai.
Na'am.
To,
summa sallara ka ta
yi sallan nafila raka a biyu
bil
qira'ati, ya bayyana karatu a cikin su a wani lafazi. Annabi ya je gurin filin da ake idi bai ce kharajan nabiyyu ba, kaga wani an ce kharajan nabiyyu ya fito ta wani lafazi cewa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam musalla. Annabi ya je filin sallah. Yastasqi bin nas, yana neman shayarwa ga mutane.
Malik radiyallahu anhu,
an karbi daga nan Anas dan Malik Allah ya kare yarda da shi.
Anna rajulan,
lalle wani mutumin.
Falla masjid yawm al-jum'ah,
ya shiga masallaci ranar juma'a.
Min babin kana
nahwa daril qada'i,
nahwa daril
ta wani kofa ta bangaren gidan biyan bashi, wato darul qada'i wani gidane na sayyidina Umaru. Lokacin da sayyidina Umaru ya wafati, zai yi wafati sai ce wannan gidan a saida a biya mun bashi shika na. Sai ake ce ma gidan bashi shika. To Anas na baya mana yace ta gurin wannan kofan gidan biyan bashi na sayyidina Umaru. To ran sai da gidan an biya sayyidina Umaru bashi shika. An gani? To tanan ta gurin ya abin fa ya faru a zamanin Annabi ne. To yana sifanta ta in kofan da mutum ya shigo ne. An gani? To
wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam,
wa rasulullahi manzan alhali manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsaye
qa'imun yahdubu,
yana tsaye yana huduba.
Fastaqbala
rasulullahi, sai ya fuskanci manzan Allah yana tsaye, sai ya ce da shi ya ma'aikin Allah, dukiyoyi sun halaka, subul tafarkai sun yanke, yukisna, ka roki Ubangiji ya taimaka mana da ruwa. Sai ya ce Anas bin Malik ya ce sallallahu alaihi wa sallam, ya dai sai manzo Allah ya daga hannayensa biyu, sai ya ce umma agisna, Allah ka taimake mu da ruwa, Allah ya taimake mu da ruwa, Allah dan albarkan addan annabi muwa ka taimake mu da ruwa. Anas dan Maliku ya ce mai ruwaya, na rantse muku da Allah babu fi sama'i min sahabin, babu wani girgije da muke gani a sama, kaza'atin ko wani yankin girgije ɗan karama, wa baina sal'in min baiti, ba wani daki ko gida da ke tsakaninmu da dutsen Salihu, wato babu wani abin da ke tsakaninmu da dutsen Salihu, muna hango komai tangaras.
Wala darin,
babu wani gida ko wani dagi dake tsakaninmu da dutsen salu wanda yake tare mana shi wato tangaras zai gari ba wani gida ko wani bishiya da ya tare mana dutsen salu muna ganin ko mai yaka babu girgije da a cikin shi wato ba wani daki ko wani gida dake tsakaninmu da dutsen shi salu din yankin girgije an gane babu abin da ya tare tsakaninmu da sama muna ganin komai tangaran fala Anas dan Maliku mai ruwa yace
fadala atmin wara'ihi
sahabatu sai wani girgije ya taso ta bayan dutsen salbu misli tursi misalin garkuwa wato dan karami girgijen fa abin da zaka maki dan ka san garkuwa katuwa ce garkuwan da ake fada da ake kara sara da ita to haka girgije ya taso dan karami fa amma amma maki fatan mata wasadati samaa yayin da wannan dan girgijen karami da yazo ya tsaya tsakiyar sama sai ya watsu ko ina sai ga girgije
summa amdara
daga nan sama ta shiga bada zubar da ruwa mai ruwa ya Anas yace
wala wallahi
na rantse muku da Allah
mara ayyana
shamsa sabtan ba magarana ba hasati daya
na'am qala
inji mai ruwa yace
summa da kallar rajulin zalikal babi
sai wani mutum ya shigo ta wannan kofar ni gurin darul
kadil
a juma'a ta gaba
rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
ayi min yaqduba alhali manzo Allah yana tsaye na mutane hudu ba
fastaqbalahu
qa'iman sai wannan mutumin shi ma ya fuskanci annabi yana tsaye sai ya ce ya ma'aikin Allah kiyoyi ba sun halaka yanzu hanyoyi sun yanke sai ga annaka roki Allah ya tsare mana wannan ruwa an ce wancan mutumin farko ne wasu kace shi ne wasu kace ba shi bane to
Allah
mai ruwaya Anas bin Malik yace
farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
yadai sai maga annabi ya daga hannayensa dan haka ne aka tafi cewa masu ci an zai addu'a ko sake hannun kuskure zai addu'a daga hannu maza Allah yace za sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffikum
na'am
to
summa qala
sai yace
allahumma
hawalaina ya Allah kifa da mu Allah ruwan su ya sauka gefa da mu kai ya sauka akan mu
allahumma
halal akani Allah ya sauka akan tsaunuka
wa mubazziradi
da kuma kananan duwatsu
na'am wa budunil awdiyati
da kuma cikin kwarai
manabitu shajari
da gurin tsirowar bishiyoyi
qala
mai ruwaya Anas bin Malik yace la'at take
na'am
wannan ruwan ya yanke ya tsinke wato shi yasa shi yace amsaka mulhama ya dauke kace ana abin yiwa ilhama wato kace ai mushi ilham wani mai jin magana ne da aka mai aka kimsa mai yaji ai ilhama kamar aka kimsa maka abu a zuciyanka ana kimsa ka gane to shi girgijin ya yanke yana abin yiwa ilhama wato kace mai jin magana ne ana gaya mai yaji take kawai to shine fa akala aka ce qala'a abu lokaci daya a tumbuke shi an gane kamar kace qala ash-shajar ya tumbuko bishiya shajara to wannan kenan tumbukewa
wa kharajna namshi fi ash-shamsi
muka fito daga masallaci muna tafiya cikin rana
qala
shariku wanda ya roto daga Anas yace
fas'altu
Anas bin Malik sai ya tambaya Anas dan Maliku
huwa ar-rajulul awwal
mutumin farko ne ya shigo annabiyu
qala la adri
yace wallahi ban sani ba
musannif rahimahullah
mawallafal littafi wato Abdul Ghani al-Maqdisi yace abinda ake nufi da azziba azzirabu wanda muka cewa muka ce da kai kananan duwatsu al-jibalu sigaru wato kananan duwatsu
wala akami
abinda ake nufi da akamu da muka ce maka tsaununnuka
na'am jam'u
akamatin jamsun tsauni ne
wahiya alamin
min arabiyati ita tana da girma fiye da rabiya dutse hadabati amma bata kai hadaba babban dutse ba
na'am darul qada'i
da muka ce maka darul qada'i gidan biyan bashi gida ne na sayyidina umaru dan kaddabi Allah ya yarda da shi
sunniya
bizalika ana ce mata gidan biyan bashi ne bi'at domin an saida ta ne wurin biya bashin sa aka dawo da kudin wato ba taɓa adali ba irin sai na umar wato fa da zai wafati ne sai yake ganin kamar kudin da ke cikin baitul mali na musulmai kamar ya kamata ya baka kamar ya cinye gane ta kamar ya cinye kudin musulmai kamar ya kamata kudin baitul mali musulmai ya baka sai ya ce a saida a saka a ciki haka dai sunna abdullahi dan umar ma da ya tashi bayan ya saida sai da ya kara da wani abin sai ya kara saidawa ya kara kara ma ji
Abdullahi
dan shi to wannan kenan jam'i ne na tsauni akma tsauni
babu salatul kawfi
babi akan sallan tsoro wato sallan tsoro salla da ake yi yayin da aka gamu da makiya aka gamu da makiya kuma mafi yawancin ta malamai suka ce a halin zaman gida ma za a yi yinta inda ana cikin farmaki na abokan gaba
su
suka ce a halin tafiya aka ga manzon Allah yana yinta dan haka a halin take ban halin tafiya wasu ma suka ce a wannan sallah take ban ya manzon Allah dalili saboda Allah ya ce iza kun tafihim fa kamta lahum sala idan kana cikin su to yanzu baka cikin su fa shikenan sai su cika sallan su ko kuma su bari lokacin faraga su salla suka ce dalili wasu suka ce a iya a halin tafiya za a yi domin dalili ga manzon Allah a yakin Khandaq Annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta ya ce bai sami yin sallah ba saboda kafirai sun shagaltar da shi har rana ta fadi ai da sai a yi sallar tsoro mana Allah ya sa ku an gane wasu suka ce maganganu ne dai mai yawa to
ana Abdullahi ibn Umar
ita ma raka'a biyu ake yin ta ko da sun ce in a halin zaman gida ne kai hudu sallan tsoro ina halin gida ne saboda wani ruwaya zai ga maka haka akwai wani ruwaya zaka ga ce annabi yayi biyu da wannan yayi biyu da wannan ba hudu ba kenan wata ruwaya kuma zai ce annabi yayi daya da wannan yayi daya da wannan to kaga wancin zaman gida kenan Allah ya sa an gane to wannan kenan to wannan kenan na'am
ana Abdullahi ibn Umar ibn Khattab
an karwana na Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya yarda da su yace
Rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam salatal kawfi annabi ya mana sallah sallan tsoro
fi ba'da ayyamin
fi ba'da ayyamihi ko
fi ba'da ayyamihi
a wasu daga cikin kwanakin sa
Allah ta laqiya fi al'adu
wanda ya hade da makiya a cikin sa
wa qamat
ta'ifatu sai wasu jama'a suka tsaya a tare da shi
na mada'ifatu
bi iza'il adu wasu jama'a kuma suka tsaya suna fuskantar makiya
fa sallabi allazina ma'ahu
raka'atan sai salla raka'a daya da wa'inda suke tare da shi
summa zahabu
sai suka tafi bayan sun cika makansu a ka tsaya a yi bayani
na'am
sai suka tafi bayan sun cika makansu ba wai dai suka yi suka wuce ba gai annabi ya tsaya sai suka ciko makansu sai suka ciko makansu sai suka yi sallama sai suka wuce to fajal akharuna dayan kuma dayan jama'an sai suka zo
fa sallabi raka'atan
sai sallah daya raka'a daya tare da su sai tsaya bi sallama ba
na'am wa qadata
da'ifatan raka'atan sai duka dai jama'an suka biya raka'a daya ko in ce sun biya raka'a daya
su wanda akai na farko da su
sun biyo raka'a daya sun ciko wanda akai na biyu da su kuma sun biyo raka'a na biyu akai sallama da su
na'am
an gani
na'am
to
ani Yazid bin Rumana
bin Rumana an karbi na Yazid dan Rumana
Salih bin
Khawatin an karbi daga Salih dan Khawatin
bin Jubairi
dan Jubairin
amman
sallama a
Rasulullah sallallahu alaihi
an karbo daga wanda shi da shi ma akai sallata tare da manzon Allah
salata
zatir riqa'i a sallan da akai a yakin zatir riqa'i
salatul khawf
sallan tsoran da akai
an nada'ifatan
shewa wasu jama'a
saffat
ma'awu sun yi sahu tare da annabi
wada'ifatan
wasu jama'a kuma sun yi sahu suna fuskantar makiya ma'awu raka'atan sai sallar raka'a daya da wanda suke tare da shi
kuma sabata qa'iman
ya tsaya a tsaye
li
amusiri sai suka ciko makansu
sun sarafu
sai suka juya suka yi sallama
basaffu wajahal adu
sai suka koma gaban makiya su suka yi sahu
waja'at da'ibatul ukra
dan jama'an da dazun suke fuskantar makiya sai suka zo yanzu kuma raka'atan lati baqiyat sai sallar raka'a da sai rage da su
summa sabata
jalisan sai ya tabbata a zaune bai sallama ba
atammu li amfusi
sai suka ciko makansu raka'a daya
summa
sallama annabi sallama tare da su
Alladhi sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi
wasallam mutumin nan da aka ce maka yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin Asmata shine Sari dan Asmata
an Jabir bin Abdullah
Ansari an karwo da Jabir dan Abdullah mutumin Madina
radiyallahu anhu
ma ga Allah ya dare su yace
shahidtu ma Rasulillah
ay sallallahu alaihi wasallam salatal kawbi na alarta sallan tsoro tare da manzon Allah
safafna
safaini sai muka yi sahu sahu biyu
safuna kalafu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wani sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wala adu bainana
wa bainal qiblati
makiya
kuma suna tsakanin da alqibla wato kaji sahu biyu ne duka yana bayan annabi majiya suna gaba an gane to
fakabbara annabi sallallahu alaihi wasallam
sai manzon Allah ya kabbara
kabbarna jami'a
sai duka da sahun farko da na bayan su su ma suka yi kabbara
summa raka'a
sannan annabi ya ruku sai muka yi sarku baki daya da sahu na farko da na biyu
summa rafa'a ra'su
sannan ya dago kansa daga ruku'i sai ma muka dago da sahu na farko muka dago tare da shi
summa
manhadara sai sun kuya da sujjada wasaful ladhi yali da sahun da suke bin sa banda bayan da ke bin sahu. Kalan sahu biyu ne. Akwai sahun da suke bin annabi, akwai sahun da ke bin sahun da suke bin annabi
na'am
an gane to da za a sujjada sai sahun da suke bin annabi su ma suke sujjada ta gane
na bayan su kuma suka
suka tsaya a kuma ai aka samu matsala fa to
maqamus sawful
mu'akkab su sahun nan na baya sai suka tsaya suna kal a kirjin makiya wato a gaban su
falamma
ga annabi sallallahu alaihi wasallam sujuda yayin da annabi ya gama sujjada
kama safful ladhi yalihi
sahun da suke bayan sa ma su ma suka minke
in hadara safful
muakkaru sai sahun bayan nan su ma sai suka gangara da sujjada
wa qamu
suka minke bayan sun gama sujjada
na'am summa taqaddama safful muakkaru
sannan sai sahu
na'am
sannan sahu na gaba na baya sai suka dawo gaba
wata akkaru safful muqaddam
sahun baya su kuma suka koma sahun gaba kuma suka koma baya
na'am sai na baya suka dawo gaba
na gaban suka koma baya
na'am summa ka annabi sallallahu alaihi wasallam
sannan manzon Allah kaga an samu sujjada da wa'innan to yanzu a wannan karan za a samu sujjada da wa'innan
na'am
an gane
na'am
summa ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i
makana jami'a
muka yi ruku'u baki daya tare da shi
sai ruku'i
summa rafa'a ra'sahu za ka ce daga ruku'i
na'am wa rafa'na jami'a
sai mu muka yi tare ga baki daya
musamman hadara bi sujudi
sannan annabi ya kara sunkuyawa da sujjada da sawun da suke bayan sa
allazi kana muakkaran fil rak'a
atil ula wa inda suke sune a baya a rak'an farko
wa qama safful muakkaru
sai sahu din nan na baya suka tsaya su kuma suna kallon makiya fi nahari a kirjin makiya
na'am falamma qala annabi sallallahu alaihi wasallam
sujuda yayin da annabi ya gama sujjada ya dago da shi da sawun da suke bayan sa
in hadara
safful muakkar sai sahun nan na baya sai suka sunkuya da sujjada
fasajadu
su ma suka yi sujjada
summa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam
sannan annabi yi sallama
wa sallamna
na jami'a sai ma muka yi sallama baki daya
jabir
yace
kama yasna'u
harasukum kaman yadda ɗan gadin ku suke yi waɗannan
ha'ula'i bi amra'ihim
da shuwagan da sarakunan su ka san wasu wannan suka yi nan wannan su yi nan
na'am
abin nan tinuwa tinuwa ke to wa'incan an yi raka'a ɗaya tare an yi dama dai tare ake yin tsayuwa tare ake ruku'u amma wannan sujjadar an yi da na baya sujjada na gaba kuma aka yi da ƴan bayan su an gane to
zakarahu muslim bi tamamihi
muslim ya ambaci hadisin da cikan sa
wa zakara
al-bukhari darfan minhu shi kuma bukhari ya ambaci wani gefe na wannan hadisi
namu annahu sallat
salatal kawfi cewa yayi sallan tsoro shi wannan mutum
sallallahu alaihi wasallam
jabir tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabi'ati a yaki da aka yi na bakwai zatir shine yakin zatir raka'i
na'am babu janaizi
babi akan janaiz sallar gawa
abi hurairata radiyallahu anhu kala
an kai wurin sayyidina abi hurairata Allah ya kare yadda da shi yace
annabi sallallahu alaihi wasallam najashi
annabi ya bada labarin mutuwan najashi
yawmin ladhi mata fihi
a ranan da ya mutu a cikin sa wato shi najashi mutum ne da ke habasha annabi kuma na madina
na'am
ran da ya mutu aka ga wa manzon Allah malaika jibril shi kuma manzon Allah ya sanar da sahabbai kasancewa najashi mutukarin habasha galiban din su ba masu ba musulmai bane shi manzon Allah kasancewa shi ya mika wuya sai ya masa salla yana inda yake wannan shine asalin salatul ga'ib sallan wanda baya nan kamar misali mutun ya nitsi a ruwa a neme shi ba a gashi ba sai ya mika salatul ga'ib ko wani abu kalan haka wannan ke idan haka ashe idan mutun ya mutu a gari daga garin musulmai ba da aka ta yadda an tabbatar ba a yi mishi ba a sallace shi ba to a iya masa salatul ga'ib wasu ma suka ce kuma tazaran da yake tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yayi yawa wannan kususiyar ya annabi suka ce ko kai ne ko tazaran ya kai aka nima zaka iya ma mamacinka to wannan kenan
wa karaja bihim ila al-musalla
annabi ya fitar da sa ya fita tare da sahabbai zuwa filin sallah yayi sahu tare da su
kabbara arba'a
yayi kabbara hudda mar kabbara hudda ke
na'am an jabir radiyallahu anhu
an karbo daga sayyidina Jabir Allah ya kare yadda da shi
annabi sallallahu alaihi wasallam
cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi man najashi sallah safi sani na kasance a sahu na biyu ko kuma ni ne ma a sahu na uku dai tsakankanin nan daga Allah dan Abbas ne Allah ya kare yadda da su
annabi sallallahu
alaihi wasallam cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
sallah ala
kabari yayi ma wani kabari sallah
ba'du ma
dufina bayan an binne na kabarin
kabbara alaihi
arba'an ya kabbara sallah raka'a hudu
na'am
malamai sun samu sabani shin ya halatta a makabari sallah aka ce ko ba ai makabari sallah ba in dai aka binne shi in dai ba zai a tono shi ba ai sallah ne to wasu malamai suka taba kan cewa bai makruhi ne an gane da kyau dai wannan malamai wasu ma sun dauka wannan ma kamar shirka masu tsanantawa kamar wahabiyawa salafawa dan haka wannan hadisi yana cewa ba matsala idan har ba yadda za a ciro shi kuma ba a mishi sallah ba ko kuma ana so a bai sallah dan ya samu albarkan manzon Allah da ban nabi mai sallah ba to a iya kun gani to wasu sun tafi akan cewa ba a mana kabari sallah sai zama kamar ana bauta masa kun gani to annan annabi yayi haka domin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mintumin ya mutu ba su gaya mishi ba sai sun dauka lamarin wanda ya mamacin kamar ba wani abu ba sai Allah ya ce wani na wani ka san annabi ke kiyaye da biya daga ce ya rasu kaza kaza in ce aje annabi ko mace ne ma wani ruwaya nuna mace ce
na'am
annabi ya ce aje annabi mun kabarin aka nuna manzo Allah ya yi mishi sallah dan ya samu natsuwa ya samu haske da sauransu to
ana Aisha radiyallahu anha
an karbo daga sai da Aisha Allah ya kare yadda da ita
Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
ko fina cewa lalle manzo Allah an mushi likafani
bi salasati aswaji
a cikin tifafi uku
na'am yamani yati
kirin yamani yati kiran yaman bidin farare suhuliyati kiran garin suhul suhul wani gari ne a yaman
na'am
wato kiran yaman ne a yaman din ma kiran garin suhul shine suhuliya
na'am laysa fiha qamisun
amma a cikin abin da aka nannade manzo Allah babu riga din
gaskiya
babu kuma rawani mai kewayewa
ana ummu adiyatul ansari
an kar wannan hadisi yana da bayani sosai amma mu je dai daga ummu adiyati mutum yar madina ta ce
da kala alaina
rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo inda muke tufiyat ibnatu zainabu yayin da yarsa zainabu ta rasu sai ya ce da mu hadisal ku wanke ta so uku ko kuma so biyar min zalika ko dai fiye da haka amma wuturi
na'am in ra'aytun nazar
zalika in kunga in kunga tana da bukatun a kara din akan haka bima'in ku wanka ku wanke kuma ta wanka da ruwa da magariya fil akhirati kusa kafur a wankin a wankin a wankan karke kusan ya turaran kafur
na'am
aushe amin kafur ko wani dan abu na kafur da yaka wani yanki wani bari
na'am
faiza faratunna idan kun gama fa azinnani to ku sanar da ni
na'am
fa lamma faragna yayin da muka gama inji ummu adiya sai muka sanar da shi dana hikuwahu sai ya ba mu tufafin sa sai yace irna ha iya ku tufatar da ita da wannan tufafin amma ku sanya mata wannan tufafin ya zama shine zai taba shi'ar sha'arun da jikinta shine mai taba jiki
na'am
ka gane ku sanya mata shi kuma ku sanya shi shine mai taba jikinta
dan ta
samu a bayan shi shine ashir dan ta samu albar wannan shi zai ga maka tabarruki da kayan manzon Allah
sallallahu
alaihi wasallam dan ta samu albarkan tibabin da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
yani izarahu
tana nufin hikwahu din nan izarahu wato izaransa mayafinsa
wati wayati
a wata ruwaya
au saban
ko bakwai ma an kunga tana da bukata
makala
amma sai yace
ibda'na
bi mayami ne ha ku fara da gabin za ku wanki ku rinka wankewa da bangaren dama makinta min ha da wuraren alula na jikinta
wa annahu
wadiyata kuma lalle umma adiyatu tace
waja'alna
raza sai
ma sakurun
sai muka mai da kan tubka uku
na'am
kitan gari eh muka mai da shi tubka uku
na'am ana abdullahi bin
abbas radiyallahu anhu ma an karo da abdullahi dan abbas Allah da su yace
bayana ma
rajulun waqifun bi arfata wani mutum wata rana yana tsaye a arfa
na'am
izu waka ala raki laji sai fada akan dabban sa sai wuyansa ta kare ko kuma cewa yayi abdullahi dan
abbas
sai wuyansa ta kare
makala rasulullahi
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya fada wuyan shi ya kare bayan ya fada wuyan shi ya kare sai ya rasu sai annabi ya ce ku wange shi da ruwa da magariya wa kaffinu ku yi mishi likafani cikin tufafi biyu to hannidu kada ku shafa masa turare mai harama yana shafa turare ai in kana da harama ko turare ne taba kayan haika cire to dan haka shi ma din kar ku shafa mishi turare wurin wankan domin yana kamar wai yana cikin harami ne har yanzu yana cikin harama tunda ya mutu a halin nan wala tukammiru rasahu kar ku rufa kansa mai harama yana rufa kai bayar ba kai
fa'innahu
yab'asu yawmal qiyamati mulabbiyan domin za a tashi shirin alqiyama yana mai tarbiya yana mai fadin labbaika allahumma labbaika labbaika zuwa garki a wata ruwaya tukammiru wajahu wala ra'sahu kada ku rufe fuskansa ko kansa mawallafi yace
alwaqsu
abinda ake nufi da waqsu shine karewan wuya Allah ya kiyaye
an umma hadiyatu al-ansari
an karwa da umma hadiyatu mutumiyar madina ta tace
muhina ana tabain janaiz
an hana mu bugawa mu mata saboda raunin mu da wasu dalilai kar mu sa kuma wasa
wannan yau uzam alaiya
amma ba a sananta mana hanin ba
na'am
an gane
ana abi hurairah radiyallahu anhu
an karwa daga abi hurairah Allah ya kare yarda da shi
annabi sallallahu alaihi wasallam
qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace
asihu bil janazati
wato ka san ya daga dalilin da yasa ma hana mata bin gawa sai su mai da abin biki wace ta bi min gawa na ni ban umbra ta ke za ka ga zubar ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuntu na yace kuma an ziyarar kubur fazuruwa yanzu haka barin ma ku ziyarta to
Asiru bil janazati
manzo Allah yace ku gaggauta da gawa dan aka ce janaza tana daukan sallar ko tana daukan wanda ya mutu duka yana dauka
na'am
to
fa in ta kusali hatan
domin idan gawar mutum ya kirki ce
khairun
tukaddimuna ilayhi kusani alkhairi ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi
wa in ta kusiwa
zalika amma in ta kasance wani ta kirki
basharrin
ta daunahu ala riqabikum to kusani shari kuka aje akan wuyoyinku
an samurata bin jindubin
an karbo da samurata dan jindubi
radiyallahu anhu
Allah ya kare yarda da shi yace
sallaitu ara annabi sallallahu alaihi wasallam ala imratin matat
nayi sallah bayan manzo Allah ga wata mace da ta rasu
fi nifasiha
ajinin naquda wato a haihuwa a naquda ta astaghfirul a cikin naquda ta ba jinin naquda a haihuwar ta a naquda
wasadaha
sai annabi ya tsaya sakiyanta dan haka wasu malamai suka ce mace mazan ta malikiya mace za mata sallah a tsaya kan kirjinta namiji kuma a tsaya mene kan al'auransa saboda idan aka tsaya kan kirjin maza ka ce shi dan wani idan ana mata sallah sai zo ma ya riƙa kumbura nonuwanta saboda fitina an gane to kaga sai a tsaya kan dai nonuwanta sai a rufe shi sile mai zama ya rufe daga sama'a shi kuma namiji ne a tsaya a tsakiyarsa domin kila ma yana da wani aibi a al'auransa to karshe dan zai nuno ya fito da abin a gani Allah ya sa su an gane to wannan kina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a tsakiyarta wannan an ce ya tsaya a tsakiyarta ne domin ya rufe ta daga mutane wannan kina
wannan abi Musa
daga abi Musa Allah ya kare yarda da
shi
mene
Abdullahi
bin Qais Abdullahi dan Qais
Ash'ari
mutumin Ash'ariyawa ba Ash'ari Allah ya jada shi
Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'a min
salikat cewa annabi yayi hannun riga daga mace mai daga murya tana ihu yayin musiba
wal haliqat
da mace mai asya gashi dan musiba
washati
da mace mai kikke ta riga da tufafi dan musiba
na'am as-salikat
musannabi yace abinda ake nufi da as-salika allati tarfa'u sautaha wacce take daga muryanta tana ihu da kururuwa yayin musiba annabi ya ce yayi bara'a da ita bashi bata halika mace mai asya gashin kanta dan tsanantuwar musiba
ana aisha radiyallahu
anha Allah ya ce wallahi iza asabatu musibatu su musulmai sun yi dan musiba ya same su qalu inna lillahi wa inna ba sa hauka sai su dogara da Allah kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna amrul mu'min kulluhu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ina sabatu sarra shakara fa kana khayran la ina sabatu darra sabara fa kana khayran babu kuma wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min mu'min ne kadai yake da wannan komai nashi alkhairi ne domin in musiba ne ya guri mu hakurin fa meye in alkhairi ne yayi godiya godiyan fa meye Allah ya sa an gane da haka shi lamar mu'mini babu wani damuwa kowani ya yi zu alkhairi Allah ya samu daga cikin sunan da Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadin ja'alana Allah minhum na'am
ana Aisha radiyallahu anha kala
an karbar sayyidatuna Aisha Allah ya daya ta ce
lamashtakan
nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin rashin lafiya
zakarat ba'dinsa'i
wata daga cikin matansa sun ambaci sun yi labarin
kanisatun ra'atha bi
ardi al-habashata sun yi labarin wata cuci da suka gani a garin Habasha
na'am
yuqalu laha mariya ana ce mu cucin mariya
na'am wa kanat ummu salma
ummu salma ta kasance habibata da ummu habibata Allah ya dare su
atata ardal habashati
ai atatini sai aka yi ta sunya kace atata
na'am
su biyu sun taba zuwa garin Habasha fa zakarata mini usniya sai suka fara bada labarin irin kyan wannan cucin Mariya
na'am wata sa'u
wi rafiha da kuma gunkuna shine inda magananka na hoto sura duk gunki dake da inuwa sha kira butun butumi to sai suke labarin tasawira butun butumin dake cikin ta wannan cocin saboda su sun taba zuwa lokacin ba su da aure lokacin ba auren manzon Allah kan su an gani
na'am rafa ra'su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
annabi fa yana cikin rashin lafiya amma sai aka ga manzon Allah ya dago kansa
wakala
sai yace da su
ulaika idza ma
tafiye man rajulun salih wadannan sune wa'inda idan mutumin kirki a cikin su ya mutu
banau ala
kabari masjidan sai su gina masallaci akan kabarin sa
summa sawwaru
fiya tilka suwara sannan su rinka suranta irin wa'innan butumi din a cikin wannan masallacin
na'am ulaika
shirarul kalbi inda Allah wa'innan sune mafi sharrin halitta a wurin Allah halittu a wurin Allah
gunki
na'am
isa ga gunkuna a ciki
ai mutum ko me akai bingin shi zan mutumin sa kaga abu ne kaman mutum amma kuma mutumin sa ne kaman kokare ne da sauransu inda yana inuwa wannan manzo Allah ya hana haramun ne
ko aje shi a gida
ko aje shi a gida malaiku ba sa shiga
ana Aisha radiyallahu anha kala
daga sayyidatuna Aisha Allah ya daya tace ko da abbi bane na yara
qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam yakum min arshil lafiyan sana ajali wanda daga wannan rashin lafiya bai ƙara watsakewa ba Allah yafine mai yahudawa da nasara wura anbiya'in masajida da suke mai da kaburburan annabawan su masallatai tace
walaula zalika
da ba din wannan hadisi ba la ubriza qabruhu da an bayyana kabarin annabi an dan dago shi
na'am gairar annabi kashiya
an yi ta kaza masjidan sidi ana jin tsoron kar mutum su mai da shi wurin sallah
na'am
an gane to kabarin manzo Allah ma yanzu aka gina ni ba ana da mun amir shi masallaci ba gini kamar kabari wannan ba laifi bane dan haka in ma kana da gini a kabari laifi ne kabarin annabi ginanne ne to
ana Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu
daga Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kare yarda da shi
annabi sallallahu alaihi wasallam
ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya
dade
baya tare da mu
manzara bal hududa
wanda yake dukan kunci wato kuma tu
wa shaqqal juyuba
kuma yake keta aljuhuna
ko da abida wal jahiliyya
yake kira irin kiran jahiliyya yana wayo na shi da uku
bayan mutu yake
keta aljuhuna
na'am
bayan mutuwa ko wata musiba
na'am to ya ce ta aljihu
abin da ke jaibu duk wani abu da ya danyi kusurwa a gidan riga an gane kamar aljihu kamar duk wani abu kamar wuyar riga to irin wannan karin kiyagawa an gane
ana Abi Hurairah radiyallahu anhu kala
daga sayyidina Abi Hurairah Allah ya dace shi yace
manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam yace
man shahida al janazata
wanda ya halacci gawa ko kuma kace
sallallahu alaiha
kaga nan ma janaza ta zo da ma'anar gawa har aka yi mata sallah
falahu qiradi
yana da qiradi
wa man shahidaha
wanda ya halarce ta
har
aka binne ta
falahu qiradani
yana da qiradi biyu
kila wa mal qiradani
sai aka ce da Abu Hurairah to me qiradi biyu
kala
sai yace
mislul
jabalainil azimain misalin dutsuna tabka tabka guda biyu
wal muslimin
muslim yace
garuma
mafi karancin wa'innan dutsunan tabka tabka kamar a ce misalin dutsun unguri
na'am
kage ne ba ta saka iya iyakance qiradi ba
na'am
so in kace iyali misalin dutsen Uhud a ai
mafi
kankantin kwatangwacin su ne ake gaya maka Allah ya sa ku an gane to mun zo kitabi na zakka zamu takeita anan dan Allah subhanahu wataala ya kai mu sai mu ci gaba daga inda muka tsaya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.